ya ku waɗanda suka yi imani bayinku da kuma waɗanda basu isa mafarki ba daga cikinku wato waɗanda basu balaga ba su nemi izininku sau uku kafin sallar asuba da sanda kuke tuba tufafinku a lokacin garjin rana da kuma bayan sallar lisha lokatai ne guda uku na tsirecinku babu laifi a kanku ko a kansu bayan waɗannan lokatai masu shige da fice ne a gare ku sashinku bisa sashi kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi Allah kuma masani ne mai hikima.